الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي غواتان المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 5 ga watan 8 wato miladiya 2022 ko kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ainihin wato dake karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi darasi na 49 ko darasi na 49 muna nan dai cikin bayanin shubuhohin da masu ainihin wato zagi da kuma cin mutunci da batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shubuhohin da suka rika ko suke rika a matsayin dalili na yin batanci ko zagi ko cin mutunci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to muna karanta wannan shubuhohin kuma malam yana kawo mana warwara ta wannan shubuha din to darasin da ya gabata mun karanta ainihin wato shubuha ta uku shubuhar da suka ce sahabbai sun fusata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Hudaybiyya ko to mun tattauna game da wannan matsala me ya faru a sulhu Hudaybiyya mun ma karanta shin yaya ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen girmamawa da martabawa da mutuntawa da darajantawa wanda har ɗaya daga cikin wakilin Qurayshawa Urwatu bin Mas'udin da ya dawo yake ga Qurayshawa irin yanda ya samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu cewa ya ziyarci fadar manya-manyan sarakuna na duniya kamar irin Kaisara da Kisra da Najashi da sauran manya-manyan wato sarakuna amma shi dai bai taba ganin wani mai mulki wani ba saraki da ainihin wato mabiyansa suke girmama shi suke mutunta shi suke darajanta shi sama da irin yanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mutunta annabi ke girmama shi har ma yace na rantse da Allah inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yo kaki ya tofar to wato kakin ba za a bar shi ya taba kasa ba face ya fada tafin daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana fadawa hannunsa kawai kokari zai ya mulke shi ya shafe shi a jikinsa kamar man shafawa saboda neman albarka irin yanda suke neman albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan abin da ya shafe shi. Sannan yake cewa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su umarni, yace kar ka so ka ga irin yanda suke ainihin wato rige-rige wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. In ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi alwala, to ragowarwan alwalarsa, to in baka da ƙarfi ma da wuya ka iya shiga cikin gumurzu da ake da ture-ture, kamar a yi fada wajen kokarin kowa so yake ragowar ruwan da annabi ya rage na alwala, shi ma ya dan samu ya shafi albarka. Yace in ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana, to duk za ka ga sun yi ƙasa da muryoyinsu, babu wanda yake iya qurawa annabi sallallahu alaihi wasallam ido a cikin su saboda girmamawa. To kaga wannan sai malai mana shimfiɗa da abinda shi ɗaya daga cikin Qurayshawan ya gani game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan kissar da muka karanta ta sulhu Hudaybiya, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni, sahabbai suka dan yi jinkiri kafin su aiwatar da umarnin, ba reni bane, ba wulakanci bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin abin da suka yi ba, amma sun yi haka mun faɗi dalili. Ko dai sun dan yi haka dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga irin tashin hankalin da suka shiga da irin damuwar da suke ciki na irin wannan sulhu da aka yi tsakanin annabi da Qurayshawa, ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai canja ra'ayi daga matsayarsa, ko kuma a daidai wannan lokaci da suka dan yi jinkiri, ko Allah ta'ala zai saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan su cewa lallai sulhun nan da aka yi a warware shi. To da zarar wato da hakan bata samu ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya gaya wa matarsa ainihin wato na Ummu Salama, ita ta kawo mafita, ta ba shi shawara, ta ce lallai kamarai ya ɓaci, al'amuran da suka faru ba su yi daɗi ba wa kowa cikin sahabbai, amma abinda nake gani baƙin umarninka suka yi ba, kawai dai zuciya ce ta riga ta yi zafi, hankali ya riga ya abin nan ya tashi. Abinda nake gani ka je kai ka yi aski ka soke dabbarka ta hadaya za su. Haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara ta Ummu Salama, ya zo ya yi aski ya soke dabbarsa ta hadaya, bai sake mai. Shi yasa malamai suka ce ba saba umarnin annabi suka yi ba, domin da ya yi wannan ba sake ba su wani sabon umarni ya yi ba. A umarnin farkon dama ga manufarsu ta ko za a samu canji, to kuma tunda suka ga annabi ya yi haka sun san qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, al'amari ya riga ya tabbata. Da haka kowa ya tashi a cikin su ba tare da annabi ya sake cewa kowa komai ba, kowa ya tashi ya je ya yi aski ya kuma soke ainihin wato dabbarsa ta hadaya. Ina fata an gane. To wannan duk mun tattauna a kai game da abin da ya shafi sulhu Hudaybiya. Da haka wannan shubuhar ita ma ba shubuha bace, babu wani rikici a cikin abin da ya faru a sulhu Hudaybiya tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta shubuha ta hudu, ita kuma suka sake cewa to ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya la'anci duk wanda bai fita yaki ba a ƙarƙashin rundunar Usama, sannan a iya lalubansu da binciken su masu zagin sahabbai sun gano Abubakar bai je ba, Umar shi ma ba da shi aka je wannan yakin ba. Dan haka kenan wancan hadithin nasu na ƙarya ya tabbata akan Abubakar da Umar, su ma la'anannu ne kenan wal iyazu billah. To shi ma nan mun tattauna, farko dai muka fara tattaunawa akan shi hadithin la'ana Allahu man takhallafa an jaishi Usama, shine hadithin. Allah wai suka ce Allah ya, annabi ya ce Allah ya tsine wa wanda bai fita yaki ba a rundunar Usama. To wannan hadithin kamar yanda muka karanta tun a satin da ya wuce, hadithin ƙarya ne, ba shi da wani isnadi, kamar yanda ka koma Minhajus Sunna za ka ga ƙarin bayani da Sheikhul Islam yayi. Sannan abin da ya faru bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lallai an samu fitar wannan rinduna, domin lokacin kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita, duba da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa yayi nauyi, to shi ma mun tattauna cewa sayyidina Abubakar ya jagorantar, ya ci gaba da jagorantar mutane musamman a sallah. To da haka rashin lallai sayyidina Abubakar bai fita ba a cikin rundunar Usama, dan dawa baya cikin rundunar. Sannan sayyidina Umar shi ma lallai bai fita ba, duk da cewa yana cikin lissafin rundunar, amma bai fita ba saboda dalili. Dalilin da muka kawo a nan shine malamai suka ce sayyidina Abubakar, kaga annabi ba zai bashi umarni akan abu biyu ba, a ce yana cikin kunshin rundunar Usama, sannan yana cikin limi, wato shi zai ci gaba da jagorantar al'ummar musulmi a sallah. To sai ya tabbata cewa Sayyidina Abubakar baya ciki. Sayyidina Umar shi kuma da bai bi wannan runduna ta Usama ba, mun tattauna cewa Sayyidina Abubakar a matsayin sa na khalifa, a matsayin sa na shugaba na koli da zai iya canza al'amura, ya canza ya bada umarni, amma tattare da haka sai ya tashi da kansa ya je har wajen Usama ya nemi izinin Usama cewa ya bar masa Sayyidina Umar, tunda duk manyan sahabbai kamar yadda muka karanta satin da ya wuce suna cikin kunshin wannan runduna din. To sai ya ce yana son ya bar masa Sayyidina Umar dan al'amura in suka taso akalla yana da wanda zai shawara da shi. Da haka sai Sayyidina Usama bin Zaid ya bada izinin zaman Sayyidina Umar ainihin wato tare da Sayyidina Abubakar a cikin garin Madina. Ina fata an gane. Da haka wannan shubuwar ita ma sai ya zama cewa an warware ta, babu na farko hadisin dama ba shi da tushe, ba shi da asali, sannan in ma an ce ba su fita badin to mun ji dalilin da yasa Sayyidina Abubakar da Umar ba su fita cikin jeshi Usama. An bayyanci wannan. To za mu shiga cikin shubha ta biyar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace ash-shubhatu al-khamisah, mana yace sai kuma shubha ta biyar daga cikin shubuhohin da masu zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin hujja da su wajen samun lasisin la'antar wasu cikin sahabbai ko wato ko kuma zagin su ko aibata su. Daga cikin shubha su suka ce qatlu Khalid bin al-Walid li Malik bin Nuwaira, suka ce ai an samu Khalid bin Walid ya kashe Malik bin Nuwaira. Za mu ji me ya faru. Khalid bin Walid ya kashe Malik bin Nuwaira lamma tuwfi annabi sallallahu alaihi wasallam martadda kathiru min al-arab an dinillah. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya bar duniya, an samu da yawa cikin larabawa sun yi ridda, sun bar addini, sun bar addinin Allah. Da yawa cikin larabawa sun bar addinin Allah. Fa arsala Abu Bakr al-Jiyusha li muharabati al-murtaddina. Da haka sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu a matsayin sa na jagora khalifan musulmi a wannan lokaci, sai ya aika da rundunoni daban-daban wajen runduna 11 kamar yadda mun karanta a farko can a kisar sayyidina ko labarin sayyidina Abu Bakr. Ya aika da rundunoni domin a yaƙi waɗanda suka yi ridda, suka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya su ma sun bar addini. Wa kana min ulaika laqadatul izam, daga cikin wayancan manya-manyan jagorori da sayyidina Abu Bakr ya tura domin yaƙar waɗanda suka yi ridda, akwai Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Akwai Khalid ibn Walid. Arsalahu Abu Bakr as-Siddiq, sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ya aika shi liqitali Musailimah al-Kadhdhab, domin ya yaki Musailimah al-Kadhdhab alladhi da'a an-nubuwah, wanda shi Musailimah al-Kadhdhab din nan yayi da awar annabta, yace shi ma annabi ne, Allah ya aiko shi ana masa wahayi. وانتصر خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة عظيمة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كما ياي نصر اتكن ونن ياكي ونده يكي مي جرما يقال لها ونده انا كرم ونن ياكي معركة الحديقة. انا كرم سقو مرزو دا ياكي الحديقة وتو حديقة غونة كو جدن غونة. هم بيمتا wannan gonar an ce ana kiranta Hadiqatul Rahman, wata aljanna ce ko wata gona ce ta shi Musailimatul Kadhdhab, sai ya sanya mata suna Hadiqatul Rahman. An gane ko? Ta kasance wato a kewaye take da katangogi, wato katanga, an yi mata katanga gabaki daya, kuma katanga mai karfi mai tsawo wadda take kewaye da ita, kuma tana da gate, tana da kofa. To da yaki yayi yaki, wuta tai wuta, Musailimatul Kadhdhab sai cikin wannan hadika din da shi da jama'a sa gaba ɗaya sai suka rufe. Ina fata an gane, wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu kutsawa cikin wannan hadikatul Rahman din, wato wannan gona, wato da taimakon Al-Bara'u bin Malik. Bara'u bin Malik da yazo an tarar sun rufe suna ciki, shi Bara'u bin Malik shine wanda ya nemi cewa a daga shi, aka tsora shi akan ainihin wato garkuwar yaki, aka sa masu a ƙarƙashin ta, aka daga ta sama yana kai, tunda garkuwar yakin tana da fadi kamar faranti, da aka sai ya hau kai, aka sa tsinin mashi, aka ciccuba shi, aka wurga shi ciki. Sara da suka, an fahimta, an ce an samu dewa a jikin wannan bawan Allah Al-Bara'u bin Malik, amma duk da haka ya tura a turo shi, ya sara a sare shi, sai da ya bude kofar. An fahimta ko? Sai da ya samu dama ya kutsa ainihin wato ya bude ta. Da haka musulmi suka shiga ciki, to a wannan shigar ne fa aka kashe Musailimatul Kazzab, wanda kuma ya kashe Musailimatul Kazzab din nan Wahshi bin Harb, wannan katili Hamza wanda ya kashe Sayyidina Hamza radiyallahu an, shi yasa aka ce yayi alfahari da kashe Musailima, ya ce yayi wa musulunci ta'adi, kuma yayi wa musulunci jarumta, domin ya kashe ɗaya daga cikin manyan dakarun musulunci Sayyidina Hamza, sannan ya kashe wani babban arne cikin manyan arnaso na wannan lokacin, shine Musailimatul Kazzab. Ina fata an gane. To saboda haka wannan shine abin da ya faru. Da haka Wahshi bin Harb shine wanda ainihin wato ya kashe shi, wato an ce a cikin wannan yakin an kashe cikin mutanen Musailimatul Kazzab an kashe wajen mutum 14,000. Kaga an yi ta an yi gyara sosai ko? An kashe, an rage mugun iri sosai. Da haka sai zama to wajen mutum 14,000 cikin mutanen Musailimatul Kazzab, guda hudu an ce kharijo aqriba, wani guri da ake kira aqriba, guda 700 anan aka kashe su, guda 700 kuma a cikin ita gonar. Shi yasa maimakon Hadiqatul Rahman sai ta koma Hadiqatul Maut. An fahimta, saboda da yawa an kashe mutanen Musailimatul Kazzab a ciki. Sannan an samu musulmi sun yi shahada a wannan yaki na Musailimatul Kazzab, sahabbai 1,200 su ne suka yi ainihin wato shahada, wanda daga cikin su akwai Zaid bin Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab dan uwan Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cikin wanda ya shahada a wannan yakin. Akwai kuma At-Tufail bin Amr, shima yana ciki. Akwai Abu Dujana. Abu Dujana shima yana cikin ainihin wato waɗanda suka yi shahada, da Salim Maula Abi Huzaifa, da Abdullahi bin Sahal, da wasun su da yawa cikin manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, duk an kashe su ne a wannan. Da haka wannan mun dan dauko, tunda ya dauko shi ba kissar ya bamu ba, na dan dauko mana wannan dan mu dan samu makaman labarin da kuma abin da zai gina mana na hukunci, ina shubha take anan game da kisan da Khalid bin Walid aka ce yayi wa Malik bin Nuwaira. Mecece shubhar anan, wanda har suka rike suke ganin Khalid shi ma ya shiga cikin wanda za su la'anta. An bayyana ko? Wa ba'da zalika, bayan haka ne, sala Khalid bin Walid fil qaba'il al-arabiyya, bayan Sayyidina Umar ya sanya Khalid cikin manyan, yana cikin manyan komandojin da za a je a yaki al-murtaddin waɗanda suka yi ridda, to sai zamto Khalid bin Walid sala ya zabura fil qaba'il, akan qabilu al-arabiyyati na larabawa, ma'ana sala Khalid bin Walid fil qaba'il al-arabiyya, Khalid bin Walid nan take zabura akan qabilul larabawa, Allah tirtaddat an dinin Allah tabaraka wa ta'ala, waɗanda suka yi ridda suka bar addinin Allah tabaraka wa ta'ala, in aadu ila ad-dini, yace in sun dawo kan addini shikenan fa ni'im mahi, wa illa yace in ku sun ki dawowa kan addini qatalahum, yace zai yake su radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Wa kana min alladhina ja'ahum Khalid bin al-Walid qaum Malik bin Nuwaira, daga cikin wa'inda Khalid bin Walid ya je wajen su akwai mutanen Malik bin Nuwaira, wanda aka ce shi Khalid din ya kashe. Wa kanu qad mana'u zakata amwalihim, kasan lokacin Sayyidina Abubakar fitintunin da ya fara cin karo da su kenan, kamar yadda mun karanta a can farkon littafin ko, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, kamar yadda muka karanta a nan ma, wasu sun yi ridda sun ce sun daina addini, wasu kuma mawadata da suke bada zakka sun ce sun daina bada zakka. To daga cikin waɗanda suka hana zakkar dukiyoyinsu akwai mutanen Malik bin Nuwaira. An gane ko? Qad mana'u zakata amwalihim lam yadfa'uha li Abi Bakr as-Siddiq, da haka sun hana zakkar dukiyoyinsu, suka ce ba za su ba wa Sayyidina Abu Bakr Siddiq dukiyar zakkarsu ba. Bal lam yadfa'uha aslan, bal ma aka ce asali dama ba sa bayarwa, asali ba sa bayarwa, shine bal lam yadfa'uha aslan, asali ma ba ba da ita suke ba, yanzu kuma sai aka samu gabar, ba su kadai ba ma wasu su ma duk sun ce ba za su bayar ba. فجاءهم خالد بن الوليد daga Khalid bin Walid yazo wajen su fa qala lahum yace da su aina zakatu zakatul amwal ina zakar dukiyoyin ku malakum farraqtum baina as-salati waz-zaka kuka me ya same ku me dalilin ku na bambanta tsakanin sallah da zakka ina amfanin ku yadda da sallah ku ce ba ku yadda da zakka ba in har za ku yi sallah to sai ku ba da zakka kamar yanda muka karanta zakka da sallah sun zo a wurare kusa sama da 30 da wani abu a cikin alqur'ani a hade sallah da zakka ba ka iya raba su yace ya za ku raba tsakanin sallah da zakka fa qala malik bin nuwaira to bari ka ji abin da ya faru sai malik bin nuwaira yace inna hadhal mala wannan dukiyar kunna nadfa'uhu li sahibikum fi hayati mun kasance muna bayar da ita ga mutumin naku lokacin yana raye famata sai yazo ya mutu fama balu abubakar to ina ruwan abubakar kuma me hadin abubakar da kuma sai mun bada zakkan mu shi mutumin naku lokacin yana raye kaji wai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya fusata ainin Khalid bin Walid mutumin naku lokacin yana raye ai muna bashi zakka kuma dan yanzu baya nan mun ce ba za mu bayar ba ina ruwan sayyidina abubakar ina ruwan abubakar an gane ko faqadiba Khalid bin Walid Khalid bin Walid sai ya fusata wa qala sai yace a huwa sahibuna wa laysa bi sahibika kana nufin manzon Allah mutumin mu ne kai ba mutumin ka bane kana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne namu kai ba naka bane fa amara dirar ibn al-azwar bi darbi unuqihi da haka nan take Khalid bin Walid ya umarci wani cikin sahabbai da ake kira dirar ibn al-azwar yace sare makai ba a wasa ai ai janibin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a da ka karanta tarihi ba a wasa da shi duk wanda ya dama zai girbu sakamakon sa ina fata an gane da haka haka kaidar musulunci take kuma haka musulmi yake inda an taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama lafiya kar ka nemi wani tunani ko wani hankali ta tare da shi bayan an taba annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko abi da haka shi yasa suka ce ko da mutum wani abu ya sha na maye ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kashe shi an fahimta ko sabi da haka an ka karanta yanzu an ka karanta as-salimul battar as-salimul masrur ala shatimir rasul na shaykhul islam ibnu taymiyyah ya kawo wayannan bayanan an fahimta ko eh da haka wato wajen rijiya ba wajen wasan makaho bane ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wargi bane da haka babu wanda zamu yadda ya mana wargi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu zuba masa ido ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam anan muke kuma anan zamu huce insha Allah da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a wasa da shi yace yanzu kai kaga kalmar da Malik bin Nuwaira ya fada yace mutumin naku lokacin yana raye ai muna bashi yanzu dan mun ce ba za mu bayar ba ina ruwan Abubakar ba a kalli maganar ya hana zakka ba kawai sai aka dawo kan kalmar sa shi maganar shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko fassarawa zaka in kana da ladabi ba komai yake fassarawa jinginawa annabi ko a karatu ne sai ka zabi kalma mafi tsada mafi dacewa da girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka fassara in aka ce shi in ko sauran mutane ne kana iya jan fassara duk da kake so ka fassara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko fassara ce in aka zo sai an duba kalmar da tafi dacewa da janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fassara kalmar da ita an fahimta ko da aka yi ce wato kai ba sahibin ka bane mu ne sahibin mu mutumin mu ne ba mutumin ka ba na haka nan take Khalid bin Walid yace ina dirar bin al-azwar yace gane yace sare makai da haka nan da na aka sauke aka raba kan da ka fada da abin nan dinsa waqila inna malik bin nuwaira qad taba sajahin kuma dama ana cewa shi malik bin nuwaira din nan ya bu sajah allati da'atin nubuwa wadda dama ita ma tayi da'awar annabta akwai wata as-sajah at-taghlibiyya kun tuna can ita ma a can farkon littafin man karanta cikin annabawan ƙarya wadanda suka yi da'awar annabta ta ƙarya akwai sajah at-taghlibiyya ko to ana ganin dama wannan Malik bin Nuwaira din yana cikin mabiyan sajah at-taghlibiyya wadda tayi da'awar annabta qala ibn Tawus min ulama'i shi'a wato Ibn Tawus cikin malaman Shi'a da kansa yace irtaddad banu Tamim waz-Zayyad wajtama'u ala Malik bin Nuwaira al-Yarbu'i shi da kansa kaga dan Shi'a suka ce su ma sun tabbatar cewa banu Tamim sun yi ridda da kuma banu a wato az-Zayyad duk kabilu ne kuma sun hada kai gabaɗaya a ƙarƙashin jagorancin Malik bin Nuwaira kaga yanzu irtaddad banu Tamim wa Zayyad wajtama'u ala man Malik bin Nuwaira. Yanzu Malik bin Nuwaira yana cikin musulmi? Ina fata an gane. Ka koma cikin faslul khitab fi ithbat at-tahrif kitabi Rabbil Arbab shafi na 105. Wa hunaka riwayatun, akwai wata ruwaya anan. Wa hiya ita ce anna Khalidan radiyallahu an Khalid radiyallahu anhu lamma kallamahum وزجرهم عن هذا الأمر وأثر منهم من أثر قال لأصحابه أدفنوا أثراكم أكو رواية أكتي لو كتند خالد يزو مسو ياي مسو مغانا يا أوتدسو غمد ونمت أياتاسو غمد الأمرن يا جاموسو كني أكي وأثر منهم من أثر باين أن يكيسو كما يريبا شواتن ليريبا تنكتكيسو نا أياكي قال لأصحابه bayan an kama fursunonin su wayanda aka kashe an kashe wasu kuma an kama su a matsayin fursunonin yaki Khalid bin Walid sai ya ce wa wato abin nan sojojin sa yace adifinu asrakum ku dan dumama waɗannan fursunonin naku wa kanan lailatan barida kuma dama lokacin dare ne mai sanyi an yi sanyi a gurin yace ku dan hura wuta waɗannan kaman an dan tausaya aka ce su waɗannan wa'in fursunonin yakin a dan kunna wuta su dan jidimi kun fahimta sai yace adfinu asrakum waɗannan fursunonin naku ku dan dumama su wa kana lailatin barida dama kuma a ranar an yi sanyi wa kana min lughati thaqifin ashe su kuma a yaran mutanen thaqif kabilar thaqif in kace adfinu rajula to kana nufin uqtuluhu kaji wata matsala da aka samu wata kalma ce mai harshen damo adfinu rajula ana nufin ka dan dumama shi ka dan kunna masa wuta ya ji dimi adfinu rajula ana nufin ka kashe shi to ashe a yaran mutanen ko kuma a lugha wato harshen mutanen thaqif in kace adfinu rajul to kana nufin a kashe shi da Khalid bin Walid shi sai amfani da wannan kalmar dan yaga akwai sanyi yana nufin a dan dumama su a sa musu abin da za su ji dimi to ashe su kun mutanen thaqif in kace kai amfani da wannan kalmar kace adfinu rajul yaani uqtuluhu ana nufin kashe shi da aka fadhannu anna Khalidan da aka sojojin Khalid sai suka zaci Khalid yuridul qatla yana nufin a kashe su faqataluhum da aka sai suka je duk suka karkashe su biduni amri Khalid bin Walid radiyallahu anhu ba tare da umarnin Khalid ibn Walid ba ina fatan gani ayyul umuri thalathati hasala fa in ka fa inna qatalahum kana haqqan aw kana tawilan wa hadha la yu'abu alay ayyul umuri athalathati hasala cikin al'amuran guda uku wanne ne ya tabbata fa in naqatalahum kana haqqan aw kana tawilan yake cewa amma game da kashe su in ma kashe sun akai kana haqqan yayi daidai mutanen da suka yi riddi suka bar addini in an kashe su ma yayi daidai an gane in ma an kashe su da gangan ana sani kila wani yace ba wani nan ya san kashe su za a yi da gangan yace a kashe su to ka dauka ma cewa yayi a kashe su fa inna qatalahum kana haqqan ka dauka kashe su ma da gaske hakan ne an da gangan aka kashe su aka ce a kashe su aw kana tawilan ko kuma an kaso ka ce to akwai tawili kashe waɗannan mutanen an kashe su ne da tawili tawilin shine kalmar adfinu rajula ko adfinuhum shi Khalid abinda yake nufi daban su kuma waɗanda aka ba umarnin abinda suka fahimta daban in kaso kai tawili zaka iya kawo wannan wa hadha la yu'abu alayhi wannan babu wani abin aibata na'am adifinu nake cewa ko adifu afwan adifu ne ba adifinu ba tuntuban harshen daga gare ni adifinu asrakum an fahimta adifu ba adifinu ba adifu asrakum dan haka kage kenan da Khalid bin Walid ya faɗi wannan kalmar ko dai ta zamto dama ita din kisan yake nufi shine fa inna qatlahum kana haqqan mu dauka kisan nasu da gaske aka kashe su dawa ba wai ana nufin wani abu daban ba ko kuma kace a tawilan akwai tawili game da kashe su shi cewa ya adfiu yana nufin a dumama su kuma sai suka fahimci adfiu da ma'anar kisa da haka sai aka kashe su da haka wa hadha la yu'abu alai wannan babu wani abun aibatawa akan wannan wa amma qauluhum amma abu na uku fadin su inna khalid bin walid wai khalid bin walid ba'da an qatala khalid bin nuwaira malik bin nuwaira ba'da an qatala malik bin nuwaira wai khalid bin walid bayan ya kashe malik bin nuwaira dakhala ala zawjatihi fi nafsin layla wai a wannan daren ya shiga wajen matan malik bin nuwaira fa hadha kadhibun wannan zuki ta malla ne ƙarya ne ga gaskiya bane fa ba'da an qatala khalid bin walid man qatala bayan wai bayan khalid bin walid ya kashe waɗanda ya kashe wasaba minhum ya kama wasu a matsayin fursunonin yaki istakhlasa zawjatahu li nafsi wai sai ya zabi mata ya ce wannan shi ya bawa kansa wahiya min as-sabi ita tana cikin fursunonin yaki walakin an yakuna qad dakhala alaiha min awwal layla aw annahu qatalahu min ajli zawjatihi amma maganar cewa bayan an gama an kama fursunonin yaki yau ce wannan shi matan Malik bin Nuwaira ya cikin fursunonin yaki tunda in an tashi rabo za a raba su ne shi ya zabe ta amma game da cewa ya shiga wajenta da daddare ko kuma ya kashe Malik bin Nuwaira min ajali zaujati saboda matar tasa to malai yace fa hadha kulluhu kadhibun waɗannan dukkanin su ƙarerayi ne an bayyanta ko cewa ya zaba wa kansa wannan mata ko kuma a'a kasantuwar wai daren da ya kashe Malik bin Nuwaira to a daren ya shiga wato wajen matar shi ainihin wato Malik bin Nuwaira ko kuma ma ya kashe Malik bin Nuwaira ne saboda matarsa to wannan malam yake cewa ka koma cikin al-bidaya wan nihaya ta Ibn Kathir mujalladi na 6 shafi na 326 wannan dukkanin su ƙarya ce tarihi ingantacce bai tabbatar da wannan magana ba an gane ko Khalid bin Walid radiyallahu an Khalid dan Walid Allah ya ƙara masa yadda al-mujahidu fi sabilillah mujahidi ne wajen ɗaukaka addinin Allah ya ƙulu da kansa yake cewa har a cewa ya kashe wani mutum saboda matarsa shi fa Khalid shi fa baya farin ciki baya walwala sai ya ganshi a fagen daga Khalid bin Walid da kansa yake cewa la an usabbiha al-aduwa fi laylatin shatiyatin a ce in buga sammako ga makiya wannan addini in far musu da yaki a dare wanda yake an kwana ana ruwan sama wato shatiya a daren da aka yi ruwan sama in washe garinsa in buga sammako ga makiya addini in yake su ahabbu ilayya wallahi shi yafi soyuwa a gare ni min antuhuda ilayya fihi arusun sama da irin wannan daren a ce an bani kyauta amarya aw an ubashshara fiha bi waladin ko ayi mun albushir matata ta haihu yace ni da kai mun albushir matata ta haihu a irin wannan daren da aka kwan ana ruwa da daddare washe garinsa da kai mun albushir da matata ta haihu da ayi mun kyautar amarya to ni in waye gari a fagen yaki ina yaƙa kafire yafi faranta min rai saboda a bani kyautar amarya ko a ce matata ta haihu to mutumin da yake da irin wannan tunanin shine za a yi tunanin waya je wajen yaki har ya ga matar wani ya kyalla ido ya ganta ya kashe wannan saboda matar kun gane waye Khalid bin Walid mutumin da yake da gurbatacciyar zuciya shine za a yi masa irin wannan tunanin amma bayan Allah irin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kadan ba a jingina musu irin wannan abu shi Khalid bin Walid da kansa yake fada yace la an usabbihal aduwa fi laylatin shatiyatin a ce in wayi gari in buga sammako wajen yakar makiya a daren da aka kwana ana ruwan sama ahabbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni min sama da antuhuda ilayya fihi arusun ay min kyautar dalleliyar amarya a cikin wannan daren aw ko kuma ubashshara fiha bi waladin a wannan irin wannan lokacin a zo a ce albushirinka in ce gora ce matarka ta sauka kuma lafiya lau ta samu maka yaro an bayyanta da haka lokacin da irin wannan soja irin wannan komandan shi zai je wajen fagen fama kuma a ce wa yayi tunanin wata mata a gurin ina fata kun gane fiqhun kawo wannan hadisin ka koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 117 falaqad kana min al-qadati al-izam kuma Khalid bin Walid yana daga cikin manya-manyan jagorori alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su yayi musu wato ya ba su lambar girmamawa yace Khalidun sayfun min suyufillahi sallahu ala al-mushrikina annabi sallallahu alaihi wasallam yace Khalidun Khalid sayfun takobi ne min suyufillah daga takubban Allah sallahu da ubangiji ya zare shi alal mushrikina kan mushrikai wani zararren takobi ne na Allah ta'ala da ya zare shi akan mushrikai kana ganin Khalid to kawai abin da ya kamata ko ana karanta maka tarihin Khalid abin da ya kamata ka dinga tunanowa a zuciyarka kawai Khalid din nan wata takobi ce cikin takubban Allah da Allah ya zare ta akan mushrikai shine Khalid bin Walid wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo cikin kitabu Fada'il as-Sahaba babu manaqib Khalid bin Walid hadithi na 3757 al-faqarat al-ula min al-hadith wato gaba ta farko ta hadithin da kuma hadithin da rawahu Ibn Asakir ya ruwaito shi kamilan cikakke mujalladi na 7 na 8 shafi na 15 ka kuma duba as-silsilatu sahiha ta Sheikh Nasiruddin al-Albani a hadithi na 1237 ولذلك لما وقع من خالد هذا الامر وهو قتل مالك بن نويره ومن معه dan haka ne lokacin da wannan al'amari ya faru ga Khalid da waɗanda suke tare da shi na mas'alar kashe Malik bin Nuwaira qala Umar bin al-Khattab li Abi Bakr anan sayyidina Umar bin al-Khattab yace ya ba sayyidina Abu Bakr shawara yace i'zil Khalidan fa inna fi sayfihi rahqa yake cewa ya kamata a cire Khalid daga wannan matsayin domin takobinsa tana kuskure ma'ana takobinsa tana yin kuskure shine fa inna fi sayfihi rahqa wato wani lokaci takobinsa tana da kuskure fa qala Abu Bakr ma'ana yana ganin kamar wani lokaci kaman lokacin da aka zo da labarin sayyidina Khalid bin Walid ya kashe Malik bin Nuwaira sai sayyidina Umar yake ganin a'a ya kamata yayi zafi da yawa Khalid kamata a cire shi daga wannan komandancin domin takobinsa tana yin kuskure ta saru wanda bai kamata a sara ba kenan to bari ka ji yanda sayyidina Abu Bakr ya fada fa qala Abu Bakr sayyidina Abu Bakr yace la wallahi innahu sayfun sallahu Allahu ala al-mushrikin yace ina ba zai yi ba wallahi ba wani kuskure da takobin Khalid yake yi yace domin Khalid bin Walid din nan takobin Allah ne da ya zare shi akan mushrikai dan haka duk wanda Khalid ya sara ya saru na bata an gane duk wanda Khalid bin Walid yayi amfani da takobinsa ya sare shi ko ya kashe shi da ita yayi daidai domin takobin Allah ne da aka zare shi akan mushrikai mafhum a koma cikin tarihi Tabari abin da ya faru a shekara ta 11 daga Zakar al-Battah wa khabaruhu wal bidaya wan nihaya shima khilafatu Abi Bakr a faslu maqtal Malik bin Nuwaira shima za ga wannan kissa ta Malik bin Nuwaira وإن كانوا ينكرون على أبي بكر أنه لم يقتل قاتل مالك بن نويرة ددا cewa su masu zagin sahabbai masu suka sahabbai suna yi wa sayyidina Abu Bakr inkari wai dan me yasa bai kashe wanda ya kashe Malik bin Nuwaira ba wai ya kashe Malik bin Nuwaira Khalid bin Walid ko to da haka cikin tuhuma ko kuma cikin inkarin da suke wa sayyidina Abu Bakr me ya hana shi ya kashe wanda ya kashe Malik bin Nuwaira wanda Malik bin Nuwaira din nan ana kokwantan musulmi ne ko ba musulmi bane fama balu aliyin lam yaqtul qatlata usmana duk wanda yazo maka da wannan wato wannan ka samu gawurtattun yan shi'an da suke zagin irin waɗannan suke kama irin waɗannan yan gabobin suna aibata sahabbai yanzu wani zai iya ce maka me yasa anan ai kaji me yasa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bai hukunta ta hanyar kashe wanda ya kashe Malik bin Nuwaira ba in wani ya ce maka haka cikin masu sukar sahabbai irin su Khalid sai ka ce fa ma balu aliyin tambayar da zan maka kai ma me yasa sayyidina Ali lam yaqtul qatlata Usman bai kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba wa Uthman tare da cewa sayyidina Uthman min ashabi rasulillah, yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa sihiruhu, sirikin manzon Allah ne, wa khalifatul muslimina, khalifan muslimine, wa Malik bin Nuwaira mashkukun fi islamihi. Shi ko wannan Malik bin Nuwaira kokonto ma yake muslimi ne ko ba muslimi bane? Ka zo ka dinga sukar dan me yasa ba a dauki hukunci akan wanda ya kashe wanda ake kokonton muslimi ne ko ba muslimi bane? Kuma alhalin ka bar wanda shi kuma yake kashe waɗanda suka kashe sahabi irin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. An gane? Fa in kana aliyun ma'zuran, duk da cewa mu mun ka karanta a cikin kissoshin da muka karanta waqatul jamal siffin, duk mun warware wannan matsala ko ba mu da wannan iskalin na dalilin sayyidina Ali da bai kashe ko inda suka kashe sayyidina Uthman ba, ba mu da wani matsala a wannan. An gane ko? Ga duk wanda suke bibiyar karatun mu sun san ba mu da mun warware wannan iskalin. Amma abinda ake kawowa anan shine duk ko da wani zai kawo ma irin wannan a matsayin shubha, to abinda zaka kawo musu shine to ai ga sayyidina Uthman sahabin annabi ne babba, sirikin annabi, khalifan musulmi, an kashe shi kuma sayyidina Ali bai dauki mataki ba, bai kashe wadanda suka kashe shi ba. Fa in kana aliyun ma'zuran, idan sayyidina Ali yana da uzuri, fa Abubakar ma'zurun, to shi ma sayyidina Abubakar yana da uzuri. In ka ce ai shi sayyidina Ali akwai uzuri kaza kaza kaza, to shi ma sayyidina Abubakar akwai uzuri. Mafhum? Walamma altaqa Umar bin al-Khattab Mutayyim bin Nuwaira akha Malikin, wata rana Umar dan Khattab sai suka hadu da Mutayyim, Mutammim kai, Mutammim bin Nuwaira, sai suka hadu da Mutammim ibn Nuwaira akha Khalid akha Malik, shi kuma wannan Mutammim din dan uwan Malik bin Nuwaira. To da suka hadu da sayyidina Umar, fa qala lahu, sai sayyidina Umar ya ce da shi, ma za qulta fi akhika, me za ka faɗa akan ɗan uwanka kuwa, me za ka iya cewa akan Malik bin Nuwaira? Fa qala Mutammim, sai Mutammim ya ce, zan faɗi kamar wani baiti na Abu Malik al-Abrash, Abu Malik al-Abrash, wato baitin yana cewa, wa kunna kanadmanai jazimata hikbatan min ad-dahr hatta qila lan yatasaddaa falamma tafarraqna ka anni wa malikan lidulijtima'in lam nabit laylatan ma'a. Wannan baitin ya karanta masa yace kai wa kunna, sai Mutammim yake ga sayyidina Umar yace da ni da Malik bin Nuwaira wa kunna mun zama kanadmanai jazima, kaman masu shayar ko masu hidima ga ainihin wato jazima. Jazima an ce wani ana kiransa Abu Malik al-Abrash, basarake ne mai mulki ne amma kuma yana da cutar kuturta, maimakon a ce al-Abras, to tunda yalla bai ne kaga a zo a ce masa al-kuturu, sai ake ce masa al-Abrash, Abu Malik al-Abrash. An gane ko? To an ce shi wannan Abu Malik al-Abrash din shi ake kira jazima. Jazima shine kanadi ma dai jazima. Jazima din wato sunansa ne, sarki ne. An gane ko? To akwai wani da ake kiransa Amr bin Adi. Amr bin Adi din kaman yazo ya zamto mai hidima ga wannan jazima din, ya dade yana yawa wannan basaraken jazima hidima, shayar da shi abun sha da hidindimu da sauransu. To shi kuma ainihin wato jazima din an ce yana da wata ƴar uwa, sai ta shaku da wannan Amr bin Adi din. Amr bin Adi yaran dan uwanta, tunda dan uwanta menene? Basarake. Ita kuma sai ta shaku da shi wannan hadimi na dan uwanta ko yayanta. Shakuwar ta yi shakuwa tana so ta aure shi, yace kin ga auren ki ai ba zai yi ba. Ya labai ina zai bani, ni fa mai masa hidima ne a fada, ni kaza kaza ne. Sai ta ce kawai abinda za a yi, tunda kai ne mai shayar da shi su giya da sauransu, abinda zai faru kawai yau in ka je da daddare ka dirka maka giya, kuma in ka tashi ka kai mata mes. Akwai wanda in za a dan in aka dan diga sai a dan kara mata ruwa, yace ka kai makari, ba shi giyar zalla. In ya sha ka fahimci cewa ya fara har magaza,
ka ce kana neman ya aura maka ƴar uwarsa. Kuma haka akai, kina ganin ai haka tace kai haka. Da haka shikenan, dare kawai sai yazo yayi abin da ta ba da shawara. Jazima ya dirki ainihin wato giya yayi mankas yace ranka ya dade a aura mun wance, sai yace na aura maka ita. Dama a gaban jama'a ku zama shaida, yace yallaba yace ya aura mun shi, yana cikin wannan yanayin. Yace kuma yana dau yana yadda yana daura maka auren mu tare yau da daddare. Haka Amr ibn Adi akai, da haka ana daura auren a gaban yan fada shikenan kawai ya tare da matarsa. Bayan gari ya waye, sai yake cewa ranka dade muna godiya. Yace me ya faru? Yace aji abin alheri da aka yi, ai na nemi auren wance kuma ka bani. Ce ni din an bayyana yawa. Yace shi din Allah shi ka fata mala ko abin da ya faru. Da haka sai wannan abin ya kona masa rai, kawai sai sa a kamo Amr ibn Adi ya kashe shi, ya sa a kashe shi. To ashe a wannan kuma daren ita kuma ta samu ciki. Shikenan daga baya sai ta haifi da, kuma dan ya zamanto mai kyau kuma mai hidima, sai ya shiga ran wannan sarkin. Ana nan wata rana kawai sai aka nemi yaron kasa ko sama ko kasa aka rasa shi. A wannan lokacin a jahiliya irin ta wannan lokacin sai a ce aljanu sun sace shi. To shi Jazima sai ya sa wata wato yi wani alƙawari cewa duk wanda ya samu masa wannan yaron, to shi kuma ya yi masa alƙawarin duk abin da yake so. Kuna fahimta? To sai wasu mutane guda biyu an ce suna yawo haka, kawai sai suka ci karo da shi. Yayi ya wato duk su masa tayi yawa, farcansa sun yayi zako-zako, yayi datti. Da haka suka yanke ma farce, aka gyara shi, aka abin nan suka kula da shi sosai. Da haka sai suka zo da shi. Su kuma ana kiran su da Malik da Uqayl ko Aqil. An gane ko su ne wayanda suka samo shi wannan yara. Da haka lokacin da suka zo da shi gaban sarki, suka ce ai sun zo da babban albashir. Wani albashir suka ce ai ko yaran nan suka samo. Sai ce ai ko duk abin da suke so zai musu. Me kuke so? Kawai suka ce kawai suna so su zamanto masu yi wa sarki hidima wajen shayar da shi abun sha. Yace an gama yayi musu. Ina fata an gane. To sai zamanto sun lazumci wannan sarkin, aka ce kusan shekara 40 suna tare da shi, su suke shayar da shi kamar ba za a rabu ba. An gane ko? Shine dalilin wannan baitin wa kunna kanadma nay jazimata. Shi sayyidina Umar sai ya tambaye mu tammim, yaya kake da Malik bin Nuwaira? Sai ce ai mun shako da shi. Yace misalin da zan baka wa kunna mun kasance da ni da Malik bin Nuwaira, kanadma nay jazima, kamar Malik da Aqil, wa'inda suke shayar da jazima, shi wannan Abu Malik al-Abrash shine ainihin jazima, hikbatan tsawon shekara 40 ko hikbatan min ad-dahr, tsawon zamani shekara 40 kenan. Hatta kila kai har ma aka dinga cewa lan yatasadda'a, kai ba ai sun zama tip da taya, ba za su taba rabuwa ba, ba za su taba me ba rabuwa ba. Falamma tafarraqna, yayin da muka rabu ana nan kuma sai sarkin ya mutu. Kaga an rabu ko ba a rabu ba? So suka ce falamma tafarraqna, yayin da muka rabu, ka anni wa malikin, sai zama kamar ni da maliku, liduljitima'in, ai ala duljitima'in, saboda wato dadewar mu muna tare, lam nabit laylatan ma'a, sai gashi mun zama ni da malik kamar ba mu taba kwana a dare ɗaya tare ba. Ma'ana duk yanda wayancan guda biyun suka shaku da wancan sarkin, sai gashi sun rabu. Yace to ni ma yanda muke da Malik bin Nuwaira kamar ba za mu rabu ba, sai gashi kuma mun rabu kamar ma ba mu taba ainihin wato kwana tare ba. Fa qala Umar, ma'ana kamar wannan baitin marsiya ce, kamar jajantawa ne ko ta'aziya shi mutammim yake yi na rasuwar dan uwansa Malik bin Nuwaira. Fa qala Umar, sayyidina Umar sai ce wallahi lawajittu an arfi akhi zaidan bimithli ma rafaita akhaka, yace wallahi nayi burin na so a ce ni ma nayi wa dan uwa na Zaid ibn al-Khattab marthiya nayi masa wannan waken na jajantawa da tausayawa bi mithli ma rathaita akhaka da irin wannan abin da kai wa dan uwanka Malik ibn Nuwaira kai masa marthiya fa qala mutammim amma sai mutammim yace kayya law mata akhi ala mithli ma mata alaihi akhuka ma rathaitu inda dan uwana ya mutu a irin hanya da dan uwanka ya mutu wallahi bazan tausaya masa ba me abun tausaya yayi shahada an fahimta ma'ana shi yanda yaga yana ta nuna damuwarsa ashe jajantawa da tausayawa dan uwansa yake yace amma da ni dan uwana ya mutu kamar yanda kai dan uwanka Umar ibn Khattab ya mutu da a irin wannan hanya ya mutu yace ba wani jajantawa ba wani tausayawa da zan yi dan na san shahada ne an gane ko ka koma cikin al-kamil fi tarikh na ibn athir mujalladi na biyu shafi na 242 duk da akwai dan caccan da larabcin ba kamar yanda yake a can cikin al-kamil din ba malai ya dauko shi qala umar ma azzani ahadun fi akhi bi mithli ma azzaitani yace kai amma babu wanda yayi min ta'aziya game da mutuwar dan uwana da irin wannan abin da kai min ta'aziya ma'ana kana yi min albushir cewa dan uwana yake kyawun mutuwa wa kana zaidun shi kuma zaid ibn al-khattab din nan qadistu shida yayi shahada ne fi ma'arakatil yamama wato a yakin yamama fi qitalil murtaddina min bani hanifa a yakar wadanda suka yi ridda yan kabilar bani hanifa an ce lokaci yayi a gurguje na kawo nan gurin sai mu tsaya a shubu wato sajisa insha Allah wancan baitin ya kawo shi yayi istishhadi da shine na a dan uwansa na abin da ya faru ina fata an gane baitin ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika